إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala muna biyu ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda yayi munasaba da 19 ga watan biyu shekara ta 2026 ga Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu a wannan masallaci mai albarka wanda aka fi sani da masallacin sarkin alhazzan kabi a wannan gari namu na Argungu a wannan jiha tamu ta Kebbi domin gabatar da tafsiri na Alkur'ani mai girma kamar yadda sanarwa ta gudana so muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala yayin muna gamun katar da fadin abin da yake daidai da kuma fahimtar abin da yake daidai da aiki da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ayyukan da zamu gabatar a wannan wata Allah ya kare mu da lafiya mai inganci domin mu samu kuzari da karfi na bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala babu shakka wannan wata ne na bautan Allah wanda ake buƙatar musulmi ya jajirce ya zare dantsi ya yawaita ibadu saboda wata ne da ake rabon rahama da gafara to idan musulmi yayi iya ƙoƙarinsa wajen aikata abinda Allah subhanahu wata'ala ya dora masa to babu shakka ana masa fatan cewa zai dace da rahmar Allah subhanahu wa ta'ala so a gurguje Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddare wannan shekara za mu gabatar da tafsiri a wannan masallaci mai albarka karkashin kuma fasting da kungiyar izala tai ta kasa karkashin jagorancin Sheikh Abdullahi Balalau hafizahullah babu shakka sun karrama mu kuma sun sharrafa mu sun mutunta mu da wannan matsayi da Allah madaukin sarki ya kaddare muka samu wanda ba kasafai ake samun shi ba a irin wa'annan majalis na ilimi wadanda ake ganin su kanana kuma cikin gari wanda yake karamin gari irin garin Argungu Allah ya saka musu da alkhairi muna godiya ga shi wanda ya assasa wannan ayyuka na alkhairi baki daya Alhaji Awwalu dan Jumma sarki alhazzan kabi kusan duk wannan kokarin sa ne kusan al'ada ta bana tafsiri gaskiya sai dai mu saurari masu yi to amma bisa ga jajircewarsa da kuma sauran dalibai sauran dattawan mu iyayen mu to muka ga cewa akwai buƙatar mu amsa kuma amsa wata yi daidai da su kuma national suna da ra'ayi da cewa za su tura da tafsiri to kuma sai suka wafaka mana kan cewa wannan masallaci namu to za su saka shi cikin majalis nasu na tafsiri a wannan ƙasa da sauran ƙasashe na Najeriya Allah ya saka da alkhairi to ƴan uwa tafsiri babban lamari ne shi yasa muke tsoron sa a matsayin mu na kananan dalibai duk lokacin da aka ce tafsiri sai mu ja baya saboda qur'ani to teku ne babba yana da zurfi dole sai mutun ya tsayu a ilimi to sannan ne zai iya wato shiga cikin sa ba tare da an samu matsala ba to amma za mu nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya taimake mu ya yi mana muwafaka kuma insha Allah ta'ala tunda shine karo na farko to za mu fara a farkon alqur'ani mai girma wato suratul fatiha duba da wannan shine karo na farko to suratul fatiha ita ce sura ta farko a tartibin alqur'ani ba a sauka ba so kuma kanta za mu fara saboda haka alaramma za ka yi ta'awizi sannan ka yi basmala kuma sai ka karanta suratul fatiha insha Allah bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
نعم to bayan alaramma ya karanta wannan sura wadda aka fi sani da suratul fatiha to kamin karanta ta mun ji yayi ta'awizi kuma yayi basmala insha Allah ta'ala za mu fara tattauna abin da ya shafi shi ta'awizi sannan basmala sannan ita suratul fatiha da ya karanta so na farko kamar yadda ɗaliban ilimi suka san usulubin mu na karatuttuka to insha Allah ta'ala shi ma wannan tafsiri din to bisa ga wannan usulubi za a ci gaba da tafiya a kai na kokarin fito da abin da ya tabbata na ilimi da kuma bayanin abin da bai tabbata ba so duk da ba ma son mu tsawaita bayanai ba duk abin da muka sani za mu yi kokarin faɗa ba to amma dai insha Allah ta'ala akwai abubuwan da yake dole in an zo karatu ana da buƙata da su duba da cewa alqur'ani ya tattara abubuwa da yawa ya kunshi abubuwa da yawa to wannan yake tilasta mai tafsiri so dole sai ya shiga wasu hanyoyi ya fito da wasu ka'idodi na ilimi so koda an je muna tattauna wasu mas'aloli so dama karatun karku ɗauka iya kawai ku ake wa sun za ana sawa ga social media ana recording akwai daliban ilimi a mabambantan wurare za su bibiye mu. So ka'idodin da za a dinga tattauna su na ilimi, so za su amfana da su. So abu na farko, alaramma ya fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wanda aka fi sani da al-isti'azatu, isti'aza. Isti'aza duk da zamu ga cewa ba ta cikin Al-Qur'ani, ita ba sura bace, ita ba aya bace, cikin Al-Qur'ani, kamar yadda malamai suka tabbatar, wasu ma har suna hakaito ijma'in malamai cewa isti'aza ba ta cikin Al-Qur'ani. Kamar Abu Abdullah Al-Qurtubi a tafsirinsa Al-Jami'u li Ahkamil Qur'an, ya hakaito ijma'i cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba ta cikin Al-Qur'ani, ma'ana ita ba sura bace, ita ba aya bace. Wannan kenan. To amma duk da haka zamu ga kuma malamai na tafsiri waɗanda suke rubuta tafsiri, in sun zo suna tattauna matsalolin da shi wannan ta'wizi din ya kunsa, ko ita wannan ta'wizi din ta kunsa, duk da kuma gashi ba ta cikin Al-Qur'ani. To zaka ga sai sun yi bayani, sun faɗi ma'anarta da sigoginta da matsaloli da suka rataye da ita, sannan su shiga suratul Fatiha. Kamar yadda al-Imam At-Tabari Abu Ja'far kusa abin da ya aikata kenan, wanda ya daga cikin waɗanda suka fara rubuta tafsirin Al-Qur'ani, yana da tafsiri mai suna Jami'ul Bayan. To za mu ga a farko yayi sharhi, yayi tafsiri na shi ta'wizi. Haka shi wanda muka faɗa dazu, al-Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi, shi ba a tafsirinsa an fi saninsa da tafsirul Qurtubi. To haka zaka ga sauran malamai irin su Al-Hafiz Ibn Kathir a tafsirinsa tafsirul Qur'ani Al-Azim. To me yasa malamai suke fara bayanin ta tare da cewa kuma ba ta cikin Al-Qur'ani? Dalili shine saboda tana da alaka da karatun Al-Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta ma duk wani musulmi da zai karanta Al-Qur'ani, kamin ya karanta ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kamar yadda ya faɗa a wata aya, fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim, ba sai ka karanta ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa idza qara'ta al-qur'ana, idan kai nufin karanta Al-Qur'ani to ka nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga makirci, daga kaidi na shaitan. To wannan shine dalilin da yasa malamai in sun zo, tunda karanta Al-Qur'ani abu ne wanda aka nema ga musulmi, kuma gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da umarni cewa duk wanda yake nufin ya karanta Al-Qur'ani to yayi ta'wizi. To wannan shine dalilin da yasa malamai, wasu daga cikin malaman tafsiri, in suka zo sai su fara da ita al-isti'aza din tare da cewa ba ta cikin Al-Qur'ani. Shi yasa zamu ga al-masahif waɗanda aka rubuta Al-Qur'ani cikin su, aka rubuta kwafi zamanin Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, babu ita isti'aza cikin wannan al-masahib din, babu ta. Wanda wannan yana tabbatar da cewa ita ba aya bace daga Al-Qur'ani, ita ba sura bace daga Al-Qur'ani, amma kuma gashi malaman tafsiri sun bata mahimmanci saboda wancan dalilin da muka ambata. To wannan siga da shi al-ramma ya ambata kusa ita ce jumhur na al-qurra, da wasu daga cikin malamai na tafsiri suka rinjayar cewa in ka zo karanta Al-Qur'ani to kai wannan siga din a'udhu billahi minash shaitanir rajim, amma akwai wasu sigogi wanda wasu suka tafi akai. Akwai sigar a'udhu billahi al-azim minash shaitanir rajim, akwai wannan siga. Sannan akwai sigar a'udhu billahi al-qawiyyi minash shaitanil gawiyyi. Sannan akwai siga ta hudu a'udhu billahi al-majidi minash shaitanil maridi. So kaga duk wannan sun yi kama da ita waccan siga din, guda uku in ka hada sai ta zama ta hudu a'udhu billahi minash shaitanir rajim. So banda su kuma akwai wasu sigogin da malamai suke ambata, kamar a'udhu billahi as-sami'il alimi minash shaitanir rajim innahu huwas sami'ul alim, akwai wannan siga. Sannan akwai sigar kuma a'udhu billahi as-sami'il alimi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. So duk wannan sigogi malamai suna kawo su, amma mafi yawan malamai sun fi tafiya akan na farkon a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sun fi rinjayar da shi, kamar yadda shi Al-Hafiz Ibn Kathir ya tabbatar da wannan, haka Abu Abdullah Al-Qurtubi a tafsirin sa Al-Jami'u li Ahkam Al-Qur'an, cewa abinda mafi yawan malamai suka tafi akai, to wanda zai karanta Al-Qur'ani ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wannan shi aka fi tafiya akan sa. So saboda haka shi za mu yi sharhi akai, sauran sigogin ba sai mu yi sharhi akan su ba, za mu yi sharhi da kuma fito da ma'anar abin da ita wannan jumla din ta kunsa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Za mu ga cewa da yawa daga cikin malamai in suka zo suna cewa ma'anar a'udhu billahi ina neman tsari, ina neman kariya, ina neman malaba, billahi da Allah, minash shaitanir rajim, daga makirci ko kaidin shaitan ar-rajim, wanda yake manisanci daga rahamar Allah, ko wanda yake jefafe, ko kuma wanda yake la'antace. Duka an fassara lafazan ar-rajim kamar yadda bayani zai zo. To jumlar a'udhu billahi, a'udhu za mu ga cewa malaman tafsiri suna tattauna cewa musamman waɗanda suke kula da janibin larabci, shi a'udhu daga azali, ya an ce aza shi ne iltaja, ko kuma wata ma'ana wadda za ta ɗauki wannan, ko istajara, tunda suna fassara a'udhu da ma'anar astajiru. So shi aza ɗin nan shi ne aka kawo fi'ilinsa mubari, wanda shi kun ga madhi ne, to shi ne sai a ce a'udhu, a'udhu aza ya'udhu kenan. To asalin aza suka ce daga awazani, saboda haka alif ɗin nan asalin tawawun ce. So kuma cikin karatutukan da muka yi, ka'ida na cewa idza taharrakatil wawu wa fataha ma qablaha qulibat alifan, to shine daga awaza sai ya koma aza. To a'udhu asalin sa shi kuma a'udhu ne, a'udhu, a'udhu. To kaga anan wawun tana da dhamma, so ita kuma dhamma din nan tayi nauyi ga halishi, to shi yasa sai aka yi naqalu harakatil wawu ila sakin qablaha, shine ainu madadin a'udhu sai ya koma a'udhu. Zamu ga cewa a'udhu yafi saukin fada sama ga a'udhu, a'udhu kun ga akwai nauyi akan halishi, amma a'udhu to yafi saukin fada. Yawwa, to wannan shine, saboda haka ma'aunin sa zai zamo daga fa'ala ya fa'ula kenan. Tunda mun ce awaza ya a'udhu, kaga fa'ala ya fa'ula kenan. To kuma dama ka'ida ce sananna, duk sanda fi'ili daga babin fa'ala ya zamo wato ajwafi bilwawi, to wawun din tana da dhamma, to akan yi naqalinta zuwa ga sakinin da ya gabace ta. Ire-iren su akwai irin su aqulu, wanda asluhu aqulu, akwai irin su ajulu wanda asluhu ajulu to shi ma duk irin wannan babi ne so wannan shine saboda haka ma'anar sa malamai suka ce a'udhu ay altaji'u wa astajiru ina neman malaba ina neman kariya ga Allah subhanahu wa ta'ala so zamu ga cewa an yi amfani da alfi'ilul mudari me yasa ba kawo fi'ilul madin ba ba a ce mai karatu in yazo ya ce uztu billahi minash shaitanir rajim kun ga ba faɗi haka ba sai aka ce ya ce a'uzu to wannan malamai suka ce saboda yayi mushakala yayi kamanceceniya da faɗin Allah ta'ala fasta'in anta ayyuhal qari'u yawa kun ga zamiri ne mufrad to shi yasa can wajen a masala umurnin ga shi mai karatu to sai aka umurce shi ya faɗi lafazi wanda yake nashi yayi amfani da hamza ta ɗaya daga cikin fi'ili ko kuma huruful mudara'a sai ya ce a'udhu ba tare da ya kawo shi a ba tare da ya kawo shi da siga ta madhi ba abinda nake so in faɗa dalilin da yasa aka kawo shi da fi'ili mudari'i shine saboda zamu ga cewa isti'aza abu ne wanda yake lima yustaqbalu abinda ake fuskanta saboda so tari kakan nemi tsari ne ga abinda kake jin tsoro ya same ka amma in abin yazo ya same ka to sai dai ka nemi fita daga wannan abu ba neman tsari ba tunda ya riga ya faru yau to shi yasa aka yi amfani da a'udhu ba ya amfani da siga ta madhi ba yauwa ita kuma hamza da nake so in faɗa bayan na ambaci wannan to ita ce na fara ambata cewa don ta yi mushakala da ainihin umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar fa iza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi kaga fasta'iz billahi anta ayyuhal qari'u shi zai daidai da a'udhu shi daidai da wannan kaga ba a ce na'uzu ba ba kawo ba ba a ce ta'uzu ba sai aka yi amfani da hamza ɗaya daga cikin huruful mudara'a to wannan shine dalilin da yasa ba a kawo shi da siga ta madhi ba kuma ba a kawo shi da siga ta ainihin mudari'i ba to sai billahi shi kuma yana ta'alluki ne da shi fi'ilin da ya kamata a uzu ɗin sai mina shaitani a shaitan shi kuma ai sananne ne kowa ya san abin da ake nufi da shaitan duk da malamai suna tattaunawa na larabci da na tafsiri a shaitanu din nan menene ake nufi shin iblis ake nufi ko ko ana nufin jinsin shaitanu sai ya zamo mina shaitani al'inan jinsiya ce kenan ina neman malaba ina neman kariya ga Allah subhanahu wa ta'ala minash shaitani ai daga jinsin shaitan daga makircin su ko dai ya zamo daga makircin su ko kuma ya zamo daga kaidin su wanda duk abu ɗaya ne wasu kuma suka ce aldin nan ahadiya ce ana nufin iblis shaitan ake nufi saboda me fadin Allah ta'ala qala fa kharuj فَإِنَّكَ الله سبحانه وتعالى يتي قال سيتي فخرج منها فإنك رجيم wanda kaga nan ana tattaunawa ne da iblis to shi yasa wasu malamai suka ce mina shaitani din nan daga shaitan ake nufi wasu kuma suka ce a ana nufin daga wato jinsin shaitanu sawa'un sun shafi mutane ko sun shafi aljannu sai zamo lokacin da kake karatu duka ka nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga gare su ar-rajib shi kuma yana da ma'anoni zamu ga yazo da siga ta fa'ilu wanda shi fa'ilu akan kawo shi sotari ya zamo mubalaga daga ismul fa'il kenan zai zamo wa daga ar-rajib sai aka yi mubalaga aka ce ar-rajim to idan mun fade idan mun tafi akan wannan sai ya zamo kenan ar-rajim da ma'anar mai jefa mutane cikin halaka saboda zaka ga duk wani sabon Allah da ake yi to shedan shine kan gaba wajen jefa mutane to shi yasa wasu malamai suka ce ma'anar sa kenan wasu kuma suka ce a ma'anar sa ma'ana ce ta ismul maf'ul ar-rajim ma'ana al-marjum wanda ya zama wanda aka jefe a lokacin da wato ake jifar su shedanu da suke takawa sama domin su ce za su sauraro wani abu da ake zartarwa na hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala to za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da aka saukar da alqur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallama to sai aka tsattsare sama wanda kamin haka shedanu suna tattakawa su je can sama su dan sato wani abu sai su dawo suna yadawa bokaye to da aka saukar da alqur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallama to sai aka sa mala'iku suka tsattsare ta wala kad zayyana samaa ad-dunya bimasabiha waja'alnaha Naam Allah subhanahu wa ta'ala yace wala kad zayyana samaa ad-dunya haqiqatan qawata saman duniya wannan sama ta farko kenan Allah yace bi masabiha da fitillu wato su da taurari inda zamu ga suna da haske suna haskaka sama da ƙasa da duniya ma baki daya Allah yace kuma waja'alnaha rujuman lishayatin muka sanya su ababun da muke halbe shedanu masu tattakawa su je sama don su satuji su zo su ga yawo shedanun bokaye so kaga kenan wasu malamai suka ce abinda ake nufi kenan kuma zai iya daukar cewa ana nufin al-mal'un min ash-shaytanir rajim daga kaidin shedan wanda yake abin la'anta zai iya daukar ma'anar kuma wanda aka nisanta daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala tunda asalin kalmar ash-shaytan suka ce daga shaqana ne wanda yana da ma'anar ba'uda shine abinda yake yayi nisa to shedan an nisanta shi daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa aka narko masa wannan suna kuma aka sa masa wannan suna kuma wannan bai shafi kawai shedani na aljani ba ko da dan adam ya siffanta da sifofi na shedan to za a iya ce mai shedani shi yasa ko a Hausa muna sakin wannan kalima din to ba wai ta takaita iya aljani shi kadai ake kira da shedani ba duk wani wanda zai kwaikwayi shedan wajen al'amuran da yake yi to za a siffanta shi da wannan sifa ta ainihin wato shedani wasu kuma suka ce a shedan daga shatani da an ce shata shine ihtaraka wato lokacin da mutum ya fusata zuciyarsa tana tafarfasa kamar ta kore to haka dai malaman larabci sun yi ta tattaunawa kan wannan Al-muhim wannan shine takaitaccen bayani dangane da ma'anar a'udhu billahi minash shaitanir rajim da Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni cewa duk wani mai karanta al-Qur'ani to ya karanta ta so akwai wurare da aka nemi musulmi wato ya karanta wannan lafazi domin kariya daga shedan shi yasa zamu ga Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yana da littafi Bada'i'ul Fawaid ya kawo abubuwa kusan guda 10 a mujalladin sa na karshen littafin wanda in musulmi ya rike su to Allah subhanahu wa ta'ala zai tsare shi daga ainihin shedan to saboda haka shedan abu ne wanda ya kamata a nemi tsari daga gare shi to shi yasa musulunci ya shar'anta musulmi ya dinga ambatar wannan lafazi a wurare daban-daban wuri na farko shine mun ambata dazu lokacin da mutum ya zo karatun alqur'ani Allah yace fa iza qara'atal qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim duk da malamai sun tattauna amma mafi yawan malamai sun tafi kan cewa kamin ka karanta alqur'ani zaka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kamar da Allah rabba yayi saboda haka ma'anar fa'iza qira'atul qur'an ay fa'iza aratta qira'atul qur'an daidai yake da fadin Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum Allah madauke sarki yace ya ku masu imani idan kuka yi nufin tsayuwa domin sallah to ku yi arwalla ku wanke kaza ku wanke kaza ku wanke kaza kaga ba ana nufin sai ka tsayu a cikin masallaci zaka yi sallah sannan zaka yi alwala ba ana nufin lokacin da kai niyyar yin sallah din to haka lokacin da kai nufin karatun alqur'ani kaga kamin ka karanta kenan saboda haka wannan shine ma'ana amma an samu wasu daga cikin malamai wanda akwai riwaya da ake nakaltowa daga Ibrahim an-Nakhai a shi ya tafi kan cewa bayan ka karanta alqur'ani ka gama tilawa ka tuke inda kake son ka tsaya to shine sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wanda akwai Dawudu Zahiri shi ma ya tafi akai in kuka duba tafsirul qurtubi aljami'u li ahkamil qur'an ya kawo wannan haka al-lubabu fi ulumil kitab shi ma ya kawo wannan so amma dai da yawa daga cikin malamai sun yi raddin wannan ra'ayi da yawa daga cikin malamai ba su karbi wannan ra'ayin ba shi yasa al-qadi abubakar ibn al-arabi al-maliki har ya siffanta mai wannan magana da jahilci yace akwai wasu mutane rashin ilimi ya kai su game da fatawar cewa wai sai mai karatu alqur'ani ya gama karatun alqur'ani sannan zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim duk da yayi mubalaga tun daga manyan malamai sun tafi akai sai dai a ce fahimtar ta su ba ta da karfi abin da yake daidai shine kamin ka karanta alqur'ani kai ta'awizi duk da sun faɗi nasu dalili daga cikin dalilansu sun yi amfani da zahirin lafazin aya tunda Allah cewa yi fa'iza qira'ata qira'ata kaga fi'ilun ne madhin ya riga ya gabata sai suka fassara da ma'anar in ka karanta alqur'ani fasta'iz billahi minash shaitanir rajim ya riga cikin dalilan da suka dogara da su dalili na biyu sun dogara da cewa idan mai karatu ya karanta alqur'ani to ana buƙatar yi isti'aza saboda kada wani abu na girman kai kada shedan yazo ya sa masa girman kai yazo ya bata masa ladan wannan tilawan da yayi to in yayi ta'awizi suka ce shikenan to amma dai duka malamai sun ba su amsa cewa malaman tafsiri sun fassara cewa fa iza qira'atul qur'ana ay fa iza aratta qira'atul qur'an in kai nufin karantawa sannan abinda aka nakalto daga salaf da kuma shi karan kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba a samu cewa ga wani ya zo ya karanta alqur'ani bayan ya karanta sannan ya yi ta'awizi ba akwai kuma ra'ayi na uku wanda Fakhruddin Razi ya kawo shi a tafsirinsa yana cewa shine za a hada biyin duka idan mai karanta alqur'ani ya zo karatu ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bayan ya gama karanta alqur'ani kuma ya sake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda tattara hujjojin gaba daya sai zan kai aiki da hujjojin waɗanda suka ce kai ta'awizi kamin ka karanta alqur'ani da kuma hujjojin waɗanda suka ce bayan ka karanta alqur'ani to amma dai zance na farko shine wanda yake wato karbabbe to wannan shine wuri na farko da aka shar'anta yin shi wannan ta'awizi din akwai wuri na biyu shine lokacin da mutum ya samu wani wasawasi daga shedan to shi ma ana buƙatar mutum ya yi isti'aza musamman akwai waɗanda zaka ga kamar rashin lafiya na wasawasi ya kama su shine fadin Allah ta'ala khuzil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilina wa imma yanzagannaka minash shaitani nazgun fasta'iz billahi innahu sami'un alim suratul a'raf kenan akwai makamanciyanta a suratu fussilat wa imma yanzagannaka minash shaitani nazgun fasta'iz billahi innahu huwas sami'ul alim akwai karin huwa amma a suratul a'raf babu huwa kuma babu ma'rifa innahu sami'un alim to wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana umurtan musulmi cewa lokacin da ya samu wani fisga daga shedan shine wasawasin shedan shine nazgu shaytan to kace a'udhu billahi minash shaytanir rajim kaga wannan umulni ne shi ma daga Allah subhanahu wa ta'ala wuri na uku shine lokacin da mutum ya samu wasawasi dangane da Allah subhanahu wa ta'ala dangane da aqidarsa akwai lokacin da shedan zai zo ya dinga sa maka wasawasi game da Allah wanda akwai hadisi fi sahihi al-bukhari wa muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yace shedan yakan zo madayanku ya dinga ce masa man khalaqa kaza man khalaqa kaza waya halici kaza waya halici kaza hayya tuke da shi wajen man khalaqa rabbuka to manzon Allah yace da zaran musulmi ya fara jin wannan a zuciyarsa to yayi isti'aza yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan hadisi ne muttafaqun alaihi haka akwai wuri na gaba shine a cikin sallah wata rana akwai Usman ibn Abi al-As ya kawo mu annabi sallallahu alaihi wasallama kuka cewa in ya shiga sallah to shedan yakan zo ya sha makance shi da karatun da yake yi da tadabburi da yake yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurce shi da cewa ya dinga isti'aza shi ma wannan hadisi yana cikin sahihu muslim so haka wuri na gaba shine lokacin da mutum ya fusata ya shiga cikin fushi to shi ma ana buƙatar mutum ya isti'aza wata rana kamar yadda ya zo fi sahihul bukhari wa muslim akwai wasu daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama sabani ya shiga tsakanin su har sun ka dinga gaya wa juna maganganu marasa kyau to ɗayan su yana da fushi mai tsanani sai ya fusata idanun shi da fuskarsa suka yi ja sai manzon Allah ya ce na san wata kalima da zai faɗe ta to Allah zai kawo masa da abin da yake yi shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim hakanan wuri na gaba shine lokacin da mutun yayi mafalki mummuna mutun yayi mafalki yana bacci yayi mafalki mummuna mara daɗi to shi ma ana umurtarsa yayi isti'aza kamar yadda ya tabbata shi ma fi sahihul bukhari wa muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa kyakkyawan mafalki daga Allah ne shi kuma al-hulum shine yayayen mafalki tatsuniyan nan da mutum yake gani cikin mafalki to wannan daga shedan ne idan mutum ya falka to yayi tofi sannan kuma yayi isti'aza ya nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan kadan daga cikin wuraren da aka shar'anta mu musulmi ya isti'aza akwai wuri wanda ya shahara wurin masu wa'azi shine lokacin da mutum ya zo gabatar da wa'azi ko khutuba ko wani bayani to da yawa zaka ga suna budewa da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi wasu zaka ga suna wannan to amma wannan bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba abin da yake sunna idan zaka bude karatu ko khutuba ko wani bayani to zaka fara da khutubatul haja ne innal hamdalillah ko kuma alhamdulillah duk sun tabbata ko inna ko alhamdu ba tare da inna ba haka aka nakanto daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan zai yi khutuba ko zai gabatar da wani bayani to yakan bude shi da innal hamdulillah ko alhamdulillah amma ba a ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna budewa da isti'aza ba shi yasa akwai ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala yana da littafi mai suna Igasatul Lahfan a ciki ya yi tambihi akan wannan kuskure da wasu malamai suke yi to a ciki ya tabbatar da cewa baya daga cikin wuraren da aka shar'anta yin isti'aza shine lokacin da mutum ya zo bude karatu ko zai gabatar da khutuba haka Sheikh Bakar Abu Zaid rahimahullah yana da littafi mai suna Tashihud Du'a shi ma ciki ya tattauna wannan mas'ala din saboda haka abin da yake daidai wanda ka'ida na ilimi ya tabbatar idan zaka gabatar da karatu ko wa'azi ko khutuba ko wani bayani kila mitin ake yi kana son ka gabatar da bayani a matsayin ka na shugaba ko shugaba ya baka dama to ka bude da khutbatul haja eh amma yin ta'awizi to wannan ba a samu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba to shi yasa barin sa shine abin da yake wato yafi sannan abu na gaba al-isti'aza tana da alaka da aqida cikin tafsirin mu za mu mai da hankali wajen bayani ka abin da ya shafi tauhidi da aqida saboda matsaloli da ake yawan samu isti'aza zamu ga duk wuraren da aka ambata to ana kawo Allah ne a'udhu billahi kaga ba ana ambatar wani ba ba kawo sunan annabi ba ko sunan mala'ika ko sunan aljani to shi yasa malamai suka tabbatar da cewa neman tsari da mutun zai ga abin da ba mai iyin sa sai Allah to yin sa ga wani shirka ne wannan yana fitar da mutun daga musulunci shi yasa zamu ga Allah ya zargi wannan Allah madaukin sarki yake cewa wa innahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa an samu wasu daga cikin mutane suna neman tsari da aljanu daga cikin larabawa in suka yi tafiya suka sauka wani masauki to sai su ce suna neman tsari da shugaban wannan masaukin suna nufin aljani to wannan abin da suke yi sai ya kara wa su aljanu shishigi da ketare iyaka saboda abin da suke neman tsari ga aljani ba wanda ke yin sa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba to shi yasa babu laifi ka nemi tsari ga wanin Allah to amma kuma akwai sharuɗa shine malamai suka ce akwai sharuɗa guda uku na farko wanda zaka nemi tsari da shi to ya zamo yana raye ba matacce bane an ya kuna hayyan kenan ya zamo a raye kenan in mutum ya riga ya rasu ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala to mutlaqan haramun ne kai isti'aza da shi ko da abin nan dan adam yana iya yin sa tunda baya duniya sannan abu na biyu shine an ya kuna hadiran ya kasance kuma a halarce wato yana nan ba kai kana Najeriya wani yana Saudiya ko yana wata ƙasa inda dai baya tare da kai kuma ka ce za ka yi isti'aza gare shi za ka nemi tsari daga gare shi wannan shi ma shirka ne sannan abu na uku an ya kuna ƙadiran ya zama yana da iko akan abin da kan nemi tsari tsarin shi wato gare shi yana da ikon yayi wannan abin yana da dama amma in ya za abin da za ka yi isti'aza da shi gare shi bai da ikon yin wannan abin to wannan haramun ne ba a yadda kai ba kuma zai iya zamowa ma wani nau'i na shirka akwai al-Sheikh Salih al-Uthaymin a littafin sa Majmu'ul Fatawa to yayi dogon bayani akan wannan haka Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala shi ma ya tabbatar da wannan saboda haka in mutun yana tare da kai kuma abinda zaka nemi tsari da shi yana da iko a kai to wannan babu laifi kamar misali ka ce da shugaba a'udhu bika min gulamika shugaba ne yana da yaro yaron nasa ya addabe ka yana yawan cutar da kai to sai ka zo ka ce ina neman tsarin ka daga makircin wannan yaro naka kaga yana da iko akan ya hana yaron nasa to irin wannan isti'aza babu laifi a kai za a iya yi amma duk abinda babu wanda yake da ikon yin sa sai Allah to ba za ka yi isti'aza ga kowa ba sai ga Allah subhanahu wata'ala saboda Allah shi yake da ƙarfi shi yake da buwayar baka abin da ka nema din haka kuma ya zamo yana tare da kai shi wanda za ka yi isti'aza da shi ba wai yana wata ƙasa ba ko ya mutu haka kuma ya zamo yana da iko idan ya zama bai da iko to bai halatta ka ce wai za ka nemi wato tsarin tsari daga gare shi daga wannan abin ba saboda abubuwa ne da suke kai zuwa ga shirka. To zamu ga cewa isti'aza aga tana da alaka da mi da abin da ya shafi aqida. Saboda haka shedan kamar yadda al-Mawardi ya ambata a tafsirin sa an-nukat wal-uyun yake cewa akwai abubuwa kusan guda hudu da suke raba Allah rabawa. Yace shedan shine na farko, wani daga cikin dalilin da yasa Allah ya nemi musulmi ya nemi tsarin Allah daga gare shi a wurare daban-daban kamar yadda bayani ya gabata. Sannan na biyu shine an-nafs rayuwa, saboda zamu ga cewa har ko yaushe ran dan adam yana karkata zuwa ga abin da yake so, ba wai abin da Allah yake so ba. To shi yasa rai yana daga cikin abin da yake yanke bawa da Allah. Sannan abu na gaba shine akwai ad-duniya, duniya. Duniya ita ma tana daga cikin abin da take raba Allah da bawa. To shi yasa ita ba sai an yi hattara da ita. Ita duniya kawai an kawo ka ne don ka yi amfani da ita, shine ka nemi lahira. Amma in ya zamo manufarka da hannunka neman duniya gaba daya har ta mantar da kai Allah, ta mantar da kai lahira, su babu shakka za ta raba ka da Allah subhanahu wa ta'ala. Sai a waye gari baka tare da Allah. To shi yasa yace waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da suke raba wato Allah da bawa. Abu na hudu sune mutane. Mutane shi yasa zamu ga magabata da yawan su suna kyamatar yawan cakudedeniya da mutane. Wato zai yi wahala ka ga wani magabaci malami mai tsoron Allah ka same shi yana da majalisa, ko yana da abokan fira, ko yana da wasu mutane da yake yawan cakudedeniya da su. Saboda wannan yakan karanta maka neman lahira, saboda su tari su mutane a in an hadu to zaka ga ana hada-hada duniya ce. Ana tattauna ya za a yi a samu kaza, ya za a yi kaza, wani ya yi kaza, wani ya yi kaza, wani ya yi kaza. To shi yasa in ka ɗauki wanda sai ka a yanzu sai ka zama abin suka wurin mutane. Idan yanzu kana rayuwarka ba ka son shiga mutane, ba ka son cakudedeniya da mutane don ka tsira da imaninka, to sai a dinga sukarka. Ko a jefe ka da girman kai, ko a jefe ka da wasu abubuwa marasa kyau, tare da cewa hanyar magabata ce. Sannan wannan abin da ake ganin kamar in baka yi ba, ai baka waye ba, to gashi kuma yana daga cikin hanyoyin da suke raba Allah da wato ainihin dan adam. Saboda haka fadin wannan magana a'udhu billahi minash shaitanir rajim babu shakka tana da matukar amfani, kuma tana da matukar fa'ida. Yana da kyau kowane musulmi wato ya ainihin kula da ita, kuma wato ya bata muhimmanci. Saboda shedan da kuka gani kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya nassanta cikin Al-Qur'ani cewa maqiyinmu ne na hakika, to dole sai mun yi takatsantsan. Saboda zamu ga cewa shine na farkon wanda ya fara saba ma Allah subhanahu wata'ala. Duk wanda zai saba ma Allah da kowane irin nau'in sabo, to shedan shine mai gidansa, shedan shine magadinsa. To shi yasa zamu ga yana da mataimaka waɗanda yake amfani da su wajen dingiza mutane, wajen a raba su da Allah, a jefa su cikin abubuwan da ba su da kyau. To shi yasa ya kamata a ce kowane musulmi, musamman wuraren da muka ambata, to a yawaita isti'aza neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma insha Allah ta'ala sawa'un ka shiga cikin fushi ne, ko kuma a'a ka shiga cikin rashin lafiya na wasawasi ne. Don da yawa akwai masu yawan tambaya cewa menene maganin wasawasi. To babban maganin wasawasi shine wannan isti'aza din wato da aka ambata. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sannan mas'ala ta gaba, akwai wasu da suke da'awan cewa shi wannan lafazin karanta shi a Qur'ani ko a yayin karanta Al-Qur'ani to ai ba daidai bane. abinda yafi shine a karanta a'udhu billahi as-sami'il 'alimi min hamzihi wa nafthihi wa nafsi, to shi ma wannan fahimta ce wanda yake tana da rauni, wanda a karatu sukan mu mun sha tattauna ita wannan mas'ala din, saboda da yawa daga cikin malamai sun tabbatar da ita waccan siga din da muka ambata a'udhu billahi minash shaitanir rajim. To kuma wani yazo ya ce a'a, in za a karanta alqur'ani sai dai ai wancan, wanda ma yayi wanda ya kuskura wannan ba daidai bane. To shi yasa za ku ga wasu daga cikin alarambobi kuma karanta alqur'ani, in sun zo karanta alqur'ani to ba sa yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sai dai kaje sun ce a'udhu billahi as-sami'il 'alimi sai zuwa karshe, saboda an dora su akan wannan fatawa. To wannan fatawa ce wadda tana da kuskure. Akwai a imma manya daga cikin malamai wanda suka tabbatar da waccan siga, haka ta zo a anasi wanda mun kawo dalilai a wancan lokaci. So mas'ala na gaba, menene hukunci ita isti'aza? To malamai sun kasu kusan gida uku. Wasu daga cikin malamai wanda su suka fi yawa cewa isti'aza mustahabbi ce. Idan zaka karanta alqur'ani to an so ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, mustahabbi ne ko sunna ne, abin nema ne, wanda su suka fi yawa daga cikin wato malamai. Akwai kuma wanda ke ganin cewa wajibi ce, dole ne idan mutum zai karanta alqur'ani yayi ta'awizi, in bai yi ba to babu shakka yayi zunubi. Sun yi hujja da zahirin ita waccan aya din, fa iza qara'ta alqur'ana fasta'iz, kaga umurni ne. To kuma ka'ida na cewa al'amrul mutlaq ko al'amrul mujarrad yadullu 'ala alwujub, suka ce tunda umurni aka yi to lallai dole wanda zai karanta alqur'ani yayi ta'awizi, in kuma bai yi ba to ya saba ma Allah. Shi yasa a fahimtar su, ko da a ramba ya fara karatu ne ya manta bai yi ba, can sai ya tuna to zai dakatar da karatu sai ya yi ta'awizi. Sai ya ta'awizi ƙarfi da gaske. Bangare na uku su ne waɗanda suka yi tafsiri tsakanin ita isti'aza ɗin a sallah ko a wajen sallah. Wasu sun tafi kan cewa idan mai sallah ya zo zai karanta suratul fatiha ko zai karanta wata sura a sallarsa, to nan dole ne ya yi ta'awizi kamin ya fara da suratul fatiha ko wata surar da zai karanta, ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, suka ce wannan wajibi ne in a sallah ne. So duk da an samu wasu daga cikin malamai sun kyamaci wannan, minhum al-imamu malik rahimahullahu ta'ala, wanda za mu yi ta ganin wannan a littattafan malikawa cewa al-imam malik rahimahullah ya karhanta yin isti'aza a sallah, kuma sallan in ya zanta farilla ce ba nafila ba, amma in nafila ce ya halatta. So al-imam malik shi abin da ya tafi a kai kenan. So amma su waɗancan da suka wajabta suka ce a'a, da sallan nafila da sallan farilla duka ai, tunda ba a rarrabe ba, da aka ce ai isti'aza ba a rarrabe ba, ba ai tafsili ba, Allah kawai cewa ya fasta'iz billah, wanda ya shafi sallah ya shafi wajen sallah. Amma suka ce in ba a sallah ba ne to an so mutum ya yi isti'aza, an so mutum ya yi isti'aza. Wannan duk waɗannan bayanai in kuka duba a shi al-jami'u li ahkamil qur'an na Abu Abdullah al-Qurtubi, da shi tafsirul qur'an al-azim wanda aka fi sani da tafsiru ibn kathirin, to an kawo waɗannan bayanai da sauran littattafan tafsiri irin su tafsiru ibn adil mai suna al-lubab fi ulumil kitab, haka irin su at-tashil li ulumit tanzil na ibn juzay al-maliki, su duka suna kawo waɗannan bayanai da sauran littattafai na tafsiri. To amma abin da yake daidai shi yasa har wasu malamai sun naƙaltu ijma'i akan zancen farko cewa isti'aza ɗin sunna ce mustahabbi ce. In mutum zai karanta alqur'ani ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to wannan ba wajibi bane. To har wasu sun yi mubalaga sun ce ma ijma'i ne na magabata, wanda daga cikin su akwai Ibn Atiyya rahimahullahu ta'ala shi ya kawo wannan to amma dai abin da yake daidai shine sunna ne bai karanta alqur'ani ko a sallah ko a wajen sallah ya karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba wajibi bane wannan shine daidai sannan in a sallah ne to abin da yake daidai shine yayi ta asirce ko da sallar bayyanawa ce ko da sallar bayyanawa ce yayi isti'aza din a asirce wannan shine abin da yake daidai amma in ba a sallah bane kila a karatu ne kamar wannan to abin da yake daidai mutum zai iya bayyanawa na fatar an gane musamman in karatun da zai yi na bayyanawa ne in na bayyanawa ne sai ya bayyana in kuma na asirtawa ne to shi ma sai ya bi shi ma sai ya asirta to wannan shi ne abin da wato yake daidai saboda haka ba ainihin wato wajibi ba ce abin da yake daidai shi ne sunna ce ga duk wanda zai karanta alqur'ani ya yi wannan siga ɗin da muka ambata duk da ya halatta ya waɗancan sigogi da muka ambata da malamai suke ambata amma dai abin da ya zama mashhuri to shi ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim wanda shi ne shuhura a wurin malamai na ƙira'a da malamai na tafsiri sauran maluma da suke tattauna ita wannan mas'ala ɗin ta wato ita al-isti'aza ɗin amma da mutum zai yi ɗaya daga cikin waɗancan sigogi to babu laifi hatta waɗancan da muka ce abinda suka faɗa kuskure ne masu ganin cewa sai dai mai karanta alqur'ani ya ce a'udhu billahi as-sami'il alimi minash shaitanir rajimi min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi kuskurantar da yin waccan siga ɗin shi ne kuskure to amma ko da za ka yi wannan ba za a ce kuma ka yi laifi ba haka su ma sauran waɗancan aujuhu da fuskoki da wato muka ambata a ɗazu a'udhu billahi minash shaitanir rajimi innahu huwas sami'ul alim ko a'udhu billahi al'azimi minash shaitanir rajimi ko a'udhu billahi al-qawiyyi minash shaitanil gawiyyi ko a'udhu billahi al-majidi minash shaitanil maridi to duk wanda mutun yayi daga cikin waɗannan sigogi yayi amma dai wacce ita tafi kyau shine mutun ya kula da a'udhu billahi minash shaitanir rajimi ita tafi kyau sawa'un ko a sallah ko a karanta alqur'ani ko a karatu alqur'ani da kuma sauran waɗancan wuraren da muka ainihin wato ambata da su saboda haka akwai wasu bayanai da dama dangane da ita wannan isti'aza din amma ba za mu shiga ciki ba ina ganin za mu takaita a haka insha Allahu ta'ala gobe sai mu shiga shi ma tafsirin bismillah in mun samu kammalawa sai mu shiga suratul fatiha in ko ba mu kammala ba tunda ita ma tana da abubuwan fada da yawa to ita ma in ba mu samu kammala ta ba sai mu bari hajjibi sai mu shiga tafsiru suratul fatiha abinda muka fada ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته